wasu nanu ha sunnonin sallah al-iqamatu yin iqama sunna ce was-suratu da sura allati ba'da al-fatiha wanda ake yi bayan fatiha wal-qiyamul hada tsayuwa ga karatun sura was-sirru da sirtawa fi ma yusirru fi inda ake asirtawa wal-jahru da bayyanawa fi ma yujharu fi inda ake bayyanawa wa sami Allahu liman hamidahu cewa sami Allahu liman hamidahu sunna ne wa kullu takbiratin duk wata kabbara a cikin sallah sunnatun sunna ce illa al-ula sai ta farko kabbara harama wat tashahhudani yin tahiyya ta farko da ta biyu sunna ne wal julusu lahum zaman tahiyya sunna ne wat qadimul fatiha gabatar da fatiha ala sura kafin ayi sura sunna ne sai ka gama fatiha sannan ka biya sura wat taslimatu thaniyatu da yin sallama ta biyu wat thalithatu da yin ta uku lilimamu mai ga mamu in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka yaka assalamu alaikum wa rahmatullah sai haku assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ta biyu da ta uku sunna ne lilimamu mai ga mamu wal jahru bayyanawa bit taslimati da sallama alwajibati ta farko wajiba sunna ne wassalatu ala ma adal wajhi wal kaffaini yin sallah ga abinda ba huska da tafuna ba shi ma sunna ne ya zama kasa hannuwanka da guwawunka da manyan yatsunka na kafa kai su dara kansu alhamdulillah.